What do we want? Fire the gas cutter.
Asu zanga zanga da bangare daya na cicikar gwamnatin Buhari daya na mara baya ga gwamnatin ke daga murya da fadar abin da suka fito don cimmawa a Abuja duk da dakatar da irin wannan gangami da rundunar yan sanda ta yi. Kai tsaye dai ba za a iya cewa mawakin nan Tupac na da hannu a zanga zangar sukar gwamnatin ba tun sanarwar dakatar da hakan da yayi. Na lura wasu fuskokin masu zanga zangar jigogi na kungiyar ceto matan Chibok BBOG kamar Maureen Kabrok da Fatima Abba Kaka. Fatima Abba ta ce Tupac ya zo ma dai daga baya ne kan gwagwarmayar.
Ba wai shine ya jagora ba. Enough is enough da sauran mutane da yawa suka zauna suka tantance suka yadda da wannan. Mutum ɗaya ra'ayin shi ne kuma ni ina respecting din shi. Ya fito daga baya ya ga komai dalilin shi ya janye. Akwai wanda ba basu fita sun ce za su yi ba balle su janye. Kuma don Tupac ya fita. Tupac ai ba shine bakin yan Najeriya ba. Kuma shi wannan abin da ake koda mutum ɗaya ne ya fito ya tsaya tayi muryar mutum ɗaya zai iya kasan nan gaba daya. Akwai matan da ta mutu kwanan nan a America shekaran ta 30 ita kadai take fitowa tana tsayawa bakin White House tana abinta. Ta fito ra'ayinta ne to shine magana.
Maureen Kabrok na korafin shugaba Buhari baya fayyace bayani kan muradun gwamnatin sa.
Duk sauran wani address din da muke ji daga wurin shugaban kasa sai in ya fita waje Turai in aka interviewing din shi sai ka ji yana magana akan abubuwan da yake yi back home. Amma in yana Nigeria ba ma jin maganar shi. So dai kawai kuma yayi media chat and this was December 2015. Tun lokacin nan kana da iyali in kana gida baka magana da matanka baka magana da yaranka baka magana da yan uwanka to ai mu muka fito muka yi zabe muka dangwala masa lokacin March 28 muna cikin waɗanda suka fito suka yi ta protesting akan hanya lokacin da gwamnatin Goodluck ta ce za a daga zabe ni ina cikin waɗanda sun fito muna nan gaban INEC har zuwa karfe 3 na safe muka ce dole sai an yi election ba za a daga election a kasan nan ba a saboda haka muna da kowanne right in suna yin abin da bamu ji dadi ba za mu fito mu faɗa musu.
Abdulhamid Dan Kirko na bangaren masu gangamin marawa shugaba Buhari baya ne.
Allah ya bashi dama da nasara na kawo mana tsaro daidai gurgudu a cikin 100 mun samu 90 duk dan Najeriya sai ka samu tsaro kake iya bude baki kace kana jin yunwa ma. Mu muna goyen bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda mutun ne mai gaskiya mai rukan amana mai tabbatar da kowanne dan Najeriya an saurare shi kuma ya faɗi matsalolinsa. In suna da matsalolinsu su faɗa menene matsalolinsu suna faɗan ra'ayoyinsu ne ra'ayi a kasa da shekara biyu ai ba su kyauta mana ba.
Wasu zanga zangar dai dake da bambancin ra'ayi sun yi maciyar magamar hanyar shiga fadar shugaban kasa ba tare da wani ya yakushi wani ba kuma yan sanda sun yi da fifi don tabbatar da doka da oda. Tsohon shugaban hukumar kare haƙoƙin Bani Adama ta Najeriya Farfesa Odin Kalu na daga cikin waɗanda suka halarci zanga zangar ta bangaren masu caccakar gwamnatin tarayya. Nasiru Adamu Alhikaya, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.